yana yi wa mamaci addu'a a kabbara ta uku sannan ya yi kabbara ta hudu ya sallame. To malam yake cewa bayan ya yi addu'a ya kawo mana siga ɗaya daga cikin addu'o'in da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi, kuma dalilin hadisin Abi Umama wanda ya gabata, kuma da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa, hadisi ne wanda Imam Abu Dawud da Imam Tabarani dukkan su mutar da shi, aka Ibn Hibban ya mutar da hadisin hadisa Abu Huraira, yake cewa idan kuka tashi yi wa mamacinku sallah, yace to ku tsantsanta Ubangiji wurin yi mai addu'a. Ya sanya a kabbara ta uku aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mamaci addu'a. Shi sanya kuma baya da haka duk irin addu'a wanda za ta kai a samu a ceci wannan mamacin daga halin da yake cikin shi ya samu tsira a gun Ubangijin shi, ya halatta mutum ya yi, wai ba sai ba wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa ba. Shine malayin ce yake cewa sun mai yukabbiru wa yusallim taslimatan wahidatan an jamilihi, bayan ya gama yi wa mamaci addu'a shi limami zai kabbara, kuma ma mu ku yi kabbara, wannan ita ce kabbara ta hudu, sannan idan an gama kabbara sai a sallame bangaren dama. Wannan shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa. Kuma haka idan muka koma hadisin Abi Umama Zubairi dan mu gani yana bayyana mana ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yana sallama daya bangaren shi na dama. Duk da kasancewar masalan yin sallama da kai hadisi wanda suka zo akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama sallama irin wanda yake yi a sallah, wasu daga cikin malumai suka dauka to sallama irin wanda ake yi a sallah ita ce sallama guda biyu, kai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum bangaren dama da hagu. Suka ce to abinda yake dacewa shine ayi sallama guda biyu lokacin, saboda riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin yake ce shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa sannan yayi sallama guda biyu, ko sannan yayi sallama sallama irin wanda yake yi sallah. Amma dai wada mafi rinjaye shine sallama guda daya ita ce ake yi, da kai hadisin Abu Huraira wanda ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bayyana mana yukabbiru arba'u takbiratin, daga karshe yake cewa summa yusallim taslimatan wahida, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama guda daya, kinan ba sallama guda biyu ba yake yi ba, ita ce wada mafi rinjaye. Haka da yawa daga cikin malamai kamar Ibn Munzir ya kawo yake cewa wannan shine ijma'in al'umma ko ijma'in masu ilimi akan lalle sallar gawa sallama guda ɗaya ake yi mata, ba salla ba sallama guda biyu ba, wannan ita ce wada mafi rinjaye. Kuma idan yayi kabbara ta hudun kamin yayi sallama, inda zai samu damar yayi wata addu'a, to yana iya yi wa kanshi addu'a ko kuma yi wa ya ƙara maimaita wannan mamacin addu'a tsakankanin kabbara ta hudu da yi wa mamacin kabbara ta hudu da yin sallama. Kamar yanda akwai hadisin Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa nayi kabbara, yake cewa yayi kabbara guda hudu game da wata gawa da aka kawo min ya mata sallah, yake cewa bayan ya yi da kabbara ta hudu sai ya dan tsawaita bi sallame ba, da ya kare sai yake tambayan mamun shi yake cewa shin kuna zatan zan yi kabbara ta biyar ne, suka ce a'a ba ma zatan zaka yi kabbara ta biyar, yake cewa to amma dai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin kabbara guda biyar. Shi abinda Abdullah ibn Abi Aufa yayi shine da yayi kabbara ta hudu sai ya dan jima kamin ya sallame, kaga wannan shi ma yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma zan mu zo kan mas'alar kabbara guda hudu ake yi, guda biyar ake yi, wanne ne wajibi wanne ne sunna, wannan kenan shine abin da ya shahi yi wa mamaci sallama, mu yi wa mamaci wannan sallah. Simali yake cewa wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirati, zai daga hannayen shi lokacin da zai yi kowace kabbara. Mun manta ba sati da ya gabata mun kawo masalan yin kabbara, daga hannu wurin kabbara. yin kabbara babu wani nassi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake tabbatar mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan daga hannun shi da kabbara harama yana meme ta daga hannun shi a kowace kabbara da yake yi ko kabbarori guda uku na daga sallar kawa wannan babu wani nassi da kalkashin haka shi dai ar-rajih wallahu ta'ala a'lam shine ana daga hannaye ne kabbara ta farko kuma bayan ta babu wani kabbara da ake yi wa mamaci ko babu wata kabbara ko babu daga hannu da ake yi wa gawa a cikin sallah wanda ake yi wa mamaci yace wal wajibu min zalika malam zai bayyana maka abin da yake wajibi a cikin sallar gawa wajibi shine abin da yake bai yiwa ne sallarka ta tabbatu bai yiwa ne ka samu ingantuwar sallah ga wannan mamacin face ka kawo shi shine abin da ake cewa wajibi abin da bai yiwa ibadarka ta musu in baka kawo shi ba sai dai nan da yawa daga cikin malamai sun yi bayani akan da kai wajiban da shi ya kawo wanda ba a daukar sa a matsayin wajibi na farko yake cewa wal wajibu min zalika at-takbiratu yace wajibi a cikin yi wa mamaci sallah shine yin kabbarar nan guda hudu kuma wannan kabbara guda hudu shine akalla abinda aka tabbatar daga bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko malamai sun yi ijma'i lalle idan an zo yi wa mamaci kabbara idan an zo yi wa mamaci sallah ana yi mai kabbara guda hudu ada kai kamar Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' ya kawo yake cewa kabbaran nan guda hudu sallah ba ta ingantuwa in ba a samu ba kabbara guda hudu ba akan mamaci ba yace kuma wannan shine abin da aka yi ijma'i kuma shine wanda muka dauko daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu sabani akan haka duk da kasancewar magana ce wanda da yawa daga cikin malamai da kai hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin hadisin Zaid bin Arqam yake cewa Zaid bin Arqam ya zo yi wa gawa sallah ya mata kabbara guda biyar kuma da kai wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi wa gawa kabbara guda uku an samu wa'ansu sun yi wa gawa kabbara guda shidda Ali ibn Abi Talib an samu ya ma gawa kabbara guda bakwai shine nan duka malamai suke cewa ai abinda da kai cikin wannan al-jana'iz na Imam al-Albani yake cewa sahihu annal ijma' al-mutaakhir ala fardhi wujubihi la yalgha al-khilaf alladhi sabaqahu ko da yanzu malamai sun yi ijma'i akan a takaita akan kabbara guda hudu wannan bai rushe sabanin da malamai suka yi tun daga sahabbai hazzawa wanda suka gabace su a aimatul madhahibul arba'a baya rushe wannan sabanin ke cewa abinda dai mu dai muka gani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yana yin kabbara guda hudu yana yin kabbara guda hudu kenan in ka kara akan haka to babu wani laifi akan ka kuma in ka rage akan hakan babu wani laifi akan ka da kasancewar malamai sun ce abinda dai aka samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiwatarwa shine kabbaran nan guda hudu kawai in dai ya tabbato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin kabbara guda hudu to sakina kowa ka kama na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai idan ka kara in babu wani laifi akan haka saboda an shar'anta yin sallar ne dan a neman mu wannan mamacin ceto a gun ubangijin shi lokacin da ka tsara in ba wani abu ne ba kake ba abinda aka nema ka yin a cikin sallar shine dai kake memetawa shi yi mai wannan mamacin addu'a daddan ubangijin shi ya karbe shi wannan masala ce wadda take da sabani kuma babu wani laifi akan haka kamar Imam Zarkashi ya kawo a cikin sharhin shi yake cewa babu wani sabani da ƙari da mawa zai yi lokacin da yake cikin sallah amma dai ka takaita akan hudin kamar yadda ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar wannan shine afdal wa aula sannan yake cewa daga cikin wajibin yiwa abin da yake wajibi a cikin yiwa mamaci sallah yace wal qira'a shine a karanta suratul fatiha wannan kuma sun kawo dalili suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha ba ai ta yiwa mamaci sallah ita ma sallah sunanta to ka gani ko ai ba a hudda ta ba daga cikin a ce ai sallah ba a karanta suratul fatiha ba wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun mutar da hadisin sai dai nan mas'alar ita ce wada mafi rinjaye karanta suratul fatiha kamar yadda na bayyana a cikin karatun mu na baya a mazhabin mu na malikiyya ba wani karanta suratul fatiha kurum mutun zai ambaci ubangiji
kuma an samu ko mutum ko ya karanta suratul fatiha ko ka yabi ubangijinka ko kai salati ga annabi ko kai wani abu daban wanda zai kusantar da kai da ubangiji ba ma kamar ka ambaci ubangiji idan kai ba wani abu akan ka karanta suratul fatiha a yiwa lokacin da ake yi wa mamaci sallah wannan sunna ce daga bakin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yake tabbatar mana da haka shine mas'ala ta duk abinda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa madama manzon Allah bai yi furuci akan shi bai ce mana wannan abun wajibi ne ku yi shi ko kuma ku yi aikata shi to wannan abun bai kasance mana wajibi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mun ga dama mun ga bin iya mu yi an ban mun mun ga ma iyawan mu ga dama ba mu aji babu laihi akan ka amma dai in kai shine zaka samu lada cikakke kara ya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuna maka yanzu inda za a ce duk abinda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar ya zama tun wajibi akan mu mun iya ba ma iya ba saboda tsarin shi daban da tsarin mu jin tsoron Allah shi daban da jin tsoron Allah shi san ya duk abinda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi san ya a bangaren fiqhu a bangaren qawaidul fiqhiya alfi'lu alladhi wannan alfi'lu la yaqtadi alwujub alfi'lu alladhi thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illam yadullu alaihi qarinatun fala yaqtadi alwujub in dai ba wata qarina ta zo ba take tabbatar mana abinda aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa ba yace mana misalin sallah ai aikata ta yi da ya tashi sai yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku ga ganni ina aiwatar da sallar nan kaga anan sallah ta koma mana wajibi kuma ga dalili nan na alqur'ani aqimus salata wa atuz zakata ka wannan shi yake tabbatar mana lalle ta zama tun wajibi to duk wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai aikata in dai bai yi furci bai ce mana wannan abun ku yi shi ba to wannan bai kasance mana wajibi bal sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan karatun fatiha a cikin sallar gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce mana mu yi shi ba amma dai ya aikata inda wani zai yi kabbara yayi kabbara da yayi zaran yayi kabbara ya ra subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'inuka wannan duka ba wani abu akai shi yabo ubangijin shi ko yi wani abu na daga wani abu daga ciki in kuma fatiha ta samu to shine abin da yayi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina abin da muke so mu kai kan shine da zara an ce wai mutum bai karanta suratul fatiha ba bai da sallar gawa wannan kuma wada ce wanda take tunda shi malan da ya kawo kalashin mazhabin su shine karanta suratul fatiha wajibi ne ga wanda ya tsaye zai yi wa mamaci sallah amma dai wada mafi rinjaye sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum zai daga hannun shi ya kabbara ya karanta wani abu kuma bayan fatiha sallar shi ta inganta ko sallar shi ta tayi wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wassalatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati lokacin da aka yi kabbara ta nawa ta biyu to wannan shi ma nan malam ya kawo shi daga cikin wajibi ne a sallar gawa kuma ba don komai ba saboda sun yi kiyasi akan sallar gawa wannan sallah wanda muke aiwatarwa lokacin da muka zama muka aiwatar da at-tashahhud at-tahiyya idan muka gama ai da kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake biyowa baya to da yawa wani su kalkashin mazhaban Hanabila sun ce akan wajibi ne yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati bayan at-tashahhud bayan yin tahiyya dalilin haka suka ce to ita ma gawa wajibi ne sai an yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai wada mafi rinjaye shine babu ba wajibi bane ba sai ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati lokacin da aka yi kabbara ta fi ba shi san ya da kai a cikin sharhul mumti ya kawo yake cewa idan mun ce lalle yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati a cikin sallah bayan yin at-tahiyya wajibi ne to anan ma ya zama to wajibi shi kuma a ce in ba wajibi bane ba wallahu ta'ala a'lam yake cewa wa adna du'a'il hayyil mayyit kuma da koda ɗan kadan ce aka samu addu'ar da rayayye zai yi wa wannan mamaci shi ma wannan wajibi ne shi kuma dan ma abinda ake so dalilin shi aka shar'anta maka ka zo ka yi wa wannan mamacin sallah kuma wannan da kai hadisi Abu Huraira wanda can baya mun karanta shi wanda dan ma abinda ya sanya ake yi wa mamaci sallah shine a neman mai ceto a gun ubangije shi wannan kuma akabbara ta uku ba wa'ansu daga cikin malamai wanda suka yi hasatan jamhurin malamai dukkan sun tai akan yiwa mamaci addu'a akabbara ta uku wannan wajibi ne saboda shine dalilin da yasa aka shar'anta maka yiwa mamacin yiwa wannan mamaci sallah duk da kasancewar mas'alar tana da ita ma sabani amma dai wada ta jamhurin malamai shine yiwa haka Imam An-Nawawi ya kawo a cikin al-majmu yake cewa a wannan addu'a ga mamaci a kabbara ta uku wannan wajibi ne babu sabani akan haka amma dai akwai shawaz na wanda tsararru wanda suka yi sabani dai wada ta jamhurin malamai lalle wajibi ne a kabbara ta uku ka yi wa wannan mamacin addu'a ko da yaranka ko da yaran larabci ko ma da wani yare ne in dai ka san kana hararo ma'ana abinda kake wadi Allah gafarta mai Allah ramshe shi ko kuma addu'o'i da aka tabbatar daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mamaci sai kai kokari ka yi wa wannan mamacin wallahu ta'ala alam yace wassalamu shi ma yin sallama wajibi ne ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kabarta sallar yana sallamewa tahrimuha kuma haka aka tsara mana sallah tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim bude sallah shine a yi kabbara Allahu akbar kuma liƙe sallah ko ida sa sallah shine a ce assalamu alaikum wannan su ne abinda malai ya kawo wanda suke wajibai amma dai wasu daga cikin su malamai sun saba musu akan lalle ba wajibai bane ba sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya kare mas'ala ta abin da yake wajibi kenan sai yake cewa wa man fatatuhu salatu alayhi salla ala alqabr ila shahrin duk wanda yazo ga wannan an riga an gama mata salla kai kuma ka zo an kare yake cewa to kana da damar ka yi wa wannan gawar salla tsawon mata guda ka zo an gama ma gawa sallah to kana da damar da zaka yi wa wannan gawa sallah tsawon wata guda kai dai ko kuma tare da wasu jama'a wanda ba su samu ba yin sallan ba wannan ba dan komai ba dalilin da kai mai sharar masallaci hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim sun mutar da shi wanda ta kasance tana share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kai sabani ake cewa baki ne namiji ko kuma baka ce mace amma dai wada mafi rinjaye mace ce wanda take baka ta zo tana share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta mutu a daren jiya kurum suka gani yo baya batta da wata kima da za a ce hi an tado manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo a mata likahuni a mata sallah akai ta abin ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka shirya ta suka dauke ta a daren suka kai ta suka binne ta washe gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya da ita aka ce ai ta mutu mun dauke ta mun kai ta mun binne ta manzo Allah ya ce ku tashi mu tafi mu mata sallah manzo Allah ya tayi kan kabarin ta yi mata sallah haka da kai hadisin ummi sa'ad ita ma lokacin da aka binne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi ya mata sallah kusan tsawon wata guda bayan binne ta a wata riwaya kwana 40 ba ruwa ba a wadawa da wasu malamai suka ce a za a iya jinkirta shi har zuwa kwana 40 in dai gawo bata wuce kwana 40 ba to ana iya zuwa a mata sallah kuma ba dan koyi ba suka kawo hujja akan haka suka ce a dauki kwana 30 tunda ita Ummu Sa'ad bata yi kwana 30 ba ko kwana 30 sun shude manzo Allah ya tahi ya mata sallah akan kabarinta wasu daga cikin malamai suka ce kwana 40 saboda kyautata zatan da ake yi zuwa kwana 30 zuwa kwana 40 wannan ganga jikin taka idan za a tona kabarin babu kai yanzu ka koma wani abu daban dalilin shi suka ce to in dai mutum bai rididdike ba bai koma ba wata abin da yake koma bayan haka ba to ana iyawa a yi mai sallah duk da kasancewar mazhabin malikiya suna ganin in dai aka riga aka yi wa mamaci sallah to babu hurumin a sake yi mai wata sallah kurum ta sha waɗanda suka halarta suka yi mai sallah shikenan ya wadata satahi kuma yayi wani lissahi daban amma dai suna cewa idan dai aka binne shi ba a yi mai sallah ba to ana iya dawowa a sake yi mai sallah wannan shine abinda mazhabin malikiya suka tai akan shi sai dai wada mafi rinjaye shine in mutum ya ga dama yana iya yi wa mamacin shi sallah koda in dai bai yi mai sallar ba ko ma an riga yi an yi mai sallar in dai shine a karan kanci bai mai sallar ba yana iya zuwa kan kabarin shi tsaya yi mai sallar kuma haka in aka riga yi aka binne shi magana dai duka dai ce wanda ba samu bai yi mai sallar ba suna iya dawowa su yi mai sallar wannan ita ce wada mafi rinjaye na malumbai kuma wannan farin ko ba sabbi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da haka ya yi wa wancan mata mai sharar masallaci kuma ya yi wa Ummu Sa'ad dukan su wannan dalili ne ya wadatar da mu akan lalle in dai ba wannan ba ana iya ko wanda bai samu ba sallar ba yana iya zuwa ya yi wa wannan mamaci sallah ko da an riga ya an yi mai sallah wallahu ta'ala a'lam kuma wada mafi rinjaye da wayancin suka mazhabin Hanabila da suka kayyade shi kwana 30 ko kwana 40 wada mafi rinjaye ko da bayan shekaru ne in dai ka zo kan kabarin wannan mamacin kana iya yi mai sallah ko kame addu'a ko kuma kai mai sallah akan haiyayen da ake yin sallah wallahu ta'ala alam saboda ba don komai ba saboda nema ne ake yi neman ceto ne kake yi wa wannan mamacin kuma abin da yake ƙara tabbatar mana da haka da kwai hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Janayiz yake cewa haka shi ma Muslim ya hutar da shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa shahidan Uhud sallah bayan shekara 8 bayan binne su shekara 8 suna kwance a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahiyye musu sallah kaga wannan duka yana nuna maka koda bayan shekaru ne in dai gawarka ce ka san kabarin mutumin ka idan ka zo kan shi kana iya yi mai sallah koda kayi mai sallah wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wa in kana almayyit ghaiban 'anil baladi salla 'alayhi bin niyya yake cewa idan mamacin ya kasance ba a gida ba yake ba a wani wuri Allah mai cikawa kamar yana wata ƙasa can daban kai kana wata ƙasa daban yace to kana iyawa ka yi wannan mamacin naka sallah da daukan niyya wannan sallar da kake yi mamacin ka kake yi wa wannan shi tace ake kiranta da salatul kha'ib sallar mutumin da bai nan Allah ya mai cikawa ko mutumin da Allah ya mai cikawa a wata ƙasa daban kuna iya tattaruwa ku yi mai sallah ma wannan ta samu tushe ne daga hadisin Imam al-Bukhari da Muslim wanda suka hutar da shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Jibril ya zo ya hodi min yace mai aina jashi yanzu Allah mai cikawa kadiba kaga tsankanin Ethiopia Habasha da Madina kai tsaye yana mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Jibril ya zo ya hodi min yace mai ai najashi a daren jiya Allah mai cikawa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an bani labari Jibril ya bani labari na jashi Allah mai cikawa ku tashi mu yi wa dan uwan ku sallah kaga da jashi yana wata ƙasa daban shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wata ƙasa daban wannan shine abin da yake kana kuma dalilin haka aka halatta yi wa wanda baya nan sallah wanda take ta al-ghaib sai dai nan malumai suna da tsokaci akan haka suka ce to wannan mamace idan ya kasance an riga ya an yi mai sallah shin ana iyawa wa'ansu su dauka su yi mai salatul ghaib misalin kasar da yake kasa ce ta musulmai ana kyautata san da kai mutanen da za su iya daukar dauniyar ga wannan su dauke ta su shirya ta su yi mata sallah shin ku da kuke wannan kasar kuna iya yi wa wannan mutumin sallah ko ku ka iya yi wa mutumin nan sallah ba wansu daga cikin malamai suka ce a baya yiwa ai shi ma na jashin saboda kasar da yake shi kadai ne musulmi ba wani wanda yake musulmi ba wani nashi wanda suke addini ɗaya wanda zai dauki yaunin binne shi ya dauki yaunin yi mai sallah dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce a wannan hira a barta yace ba don komai ba ka leka kaga adadin shekarun da su Ja'far suka yi a garin Habasha adadin shekarun nan zai bada shin hankali ya dauka a ce sarki na gari ya musulunta a ce ba wanda ya bi shi ba wanda ya musulunta yace wannan zai yi wahala kuma ka leka kaga sahabban manzo Allah shekara nawa suka yi zaman da suka yi anan ai su ma suna da'awa suna da halayya wanda suke nagari wanda wani ya gani halayyar su ya burge shi ya tambaye su akan wannan addinin kuma ya musulunta da haka a ce a'a wai ba wani musulmi wanda zai dauki dawainiyar yiwa najashi sallah yace wannan magana ce a barta yace najashi an yi mai sallah a can ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai salatul ghaib a nan garin Madina saboda kusancin shi da shi saboda girman shi saboda irin gudun wanda ya ba ma addinin musulunci kaga wannan koda a wata ƙasa an yiwa mamacin ka sallah wanda take sallah ce gagawa a gaban su to kuma anan kuna iya yi mai salatul ghaib kuma haka malamai suka tayi akan sabanin da suka kawo shin waye ya kamata a yi mai salatul gha'ib kowanne ga magari za a dauka a yi mai salatul gha'ib ko kuma a'a za a ware wane da wane da wane ko irin fi'a da wane da su bangare irin su wane da su wane su wane su ya kamata a yi wa nan wasu daga cikin malamai suka ce in dai ɗan uwan mamaci suka gani ya dace a yi wa nasa salatul gha'ib yace to ana iya yi ko ma wane ne wasu daga cikin malaman fiqh suka ce a'a wannan take banti ne ga wanda suke da wata kima a cikin tahiyya ta yau da gobe ta addinin musulunci ko sarki ko wani malami ko wani mai kuɗi wanda yana bada gudunmuwa yace wai irin su wa'annan su ake yi wa salatul gha'ib amma dai koma bayan su wannan kuma sai a barwa Allah al'amarin su wannan fada ce ta malamai amma dai ala ai abinda dai muka gani a har yanzu abinda malamai suke aiwatarwa shine idan an ce wani wanda yake da jagoranci ko wani wanda yake da ilimi ko wani wanda yake da wata gudunmuwa a cikin addinin musulunci ire-iren su idan Allah bai cikawa Allah musu cikawa a wata ƙasa can daban wa'ansu daga nan yanzu ce a ku tashi mu yi musu salatul gha'iba aga idan ka dauki misalin Saudiya aka gani duk lokacin da wani babba zai mutu ko ma a ina ne ko kuma kalkashin dangin sarki ko kalkashin wanda suke wada aji zaka samu a masallacin Madina da a masallacin Harami na Makka zaka samu an ce ku tashi ku yi wa dan uwan ku sallah wanda salatul gha'ib sallar wanda bai nan ga wanda batta gaban ku ku tashi ku yi mata sallah to nan shine dai wada dai wanda da yawa daga cikin malamai suka ce akan ta shine duk wanda yake da wata gudunmuwa a cikin tahiyya ta yau da gobe irin su idan Allah ya musu cikawa to ana iya yi musu salatul gha'ib koda a can inda suka mutu an riga an yi musu sallar gawa wallahu ta'ala a'lam wannan shine bala abin da ya kawo lalle ana iya yin sallah wanda take ta al-gha'ib sallar gawa da batta gaban ku yake cewa wa man ta'azzara ghusluhu li'adami al-ma'i duk wanda wanke shi ya citara ya mutu ana nema a wanke shi aka rasa ya zai a wanke shi awlil khawfi alayhi min li'adami al-ma'i dalilin da ya sanya aka gaza wanke shi saboda babu ruwa aw lil khawfi alayhi min at-taqdi ko kuma wata rashin lahiya ce wanda da za a zuba mai ruwa a wanke shi yana iya yin yinkewa ko kuma jikin shi yayi taushi taushin da daga an taba naman jikin zai ringa fitowa zai ringa biyo ka akwai mutuwar da mutai idan ya dan kwambiyu zaka gani idan an ce a mai wanka to tabbaswa hede ku sabule naman jikin nashi shi kuma wannan haramun ne qada'an ai mun gani a can baya yake cewa to ko dalilin babu ruwa ko kuma ana jin tsoron idan an ce a wanke shi a cuda shi ko a mai wanka ma sama ko a zuba mai ruwa naman shi yana iya zagonyewa yace kalmashdur kamar wanda katanga ta hado me kurum tai daidai da shi wal muhtarik da wanda wuta ta kona shi ko kuma yace auli kaunil mar'a baina rijalin aw ar-rajul baina nisa'i ko kuma cikin maza ne mace sai Allah mata cikawa dukkan su mazan nan ba wani muharramanta ba wani mijinta afwan ba muharramin da muharrami ma bai ma dauwo shi wannan wanka miji ne kadai yake da hurumin haka babu mijinta a cikin wannan mazan ko kuma namiji ne shi kadai a cikin mata Allah mai cikawa babu wata babu matar shi a cikin su kaga ai an citara an samu uzurin da ba a yi mai wanka ba ba ruwa ko kuma a'a ana jin tsoron idan an ce a mai wanka za a naman jikin shi zai yayyanke ko kuma katanga ce ta hado mai tai ragaraga da shi ko kuma ya kasance wuta ce ta cinye shi ko kuma namiji ne a cikin mata babu matar shi a ciki ko kuma mace ce a cikin maza babu mijinta a ciki yake cewa to a wannan halin fa innahu yamam wannan mamacin za a yi mai taimama za a yi mai taimama taimama kuma yanda za a yi mai shine yanda ake yi wa yanda idan ka tashi kake bukatar kai taimama babu ruwa a tare da kai ka buga ka shafa ciki da waje ka shafa a huskar ka shi kadai za ku mai ku mai likawani ku gashi ku kunne shi da kasancewar da kai mazhabin wannan hada ce ta jamhurin malamai da mu mazhabin mu na malikiya mun kasa idan namiji ne ya kasance ya mutu a cikin mata ba wani namijin wanda zai iya mai wanka ai taimama za su mai to wannan matan za su miye taimama ne tunda ai mazhabin malikiya sun ce akan taimama har annan ana shawa annan ko ana shawa suka ce to idan sun tashi yi miye taimama su matan nan za su shahi hannun shi cike da waje su shawa hannun idan sa amma dai wada mafi rinjaye taimama hadisai na manzo Allah shine nan tsintsiya hannu da cikin hannu da waje je huska ka kare taimaman ka shine malikiya suka ce a in mata ne za su yi wa namiji inda su ga yanda suka tsara ga yanda suka fahimci taimama daga hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace matan nan za su mai taimama idan sun shawa hannun shi da ƙasa za su shawa har zuwa nan ko yace he dai idan ya kasance maza ne za su yi wa ko namiji ne zai yi wa wata mace wadda Allah mata cikawa zai mata taimama suka ce a bai da hurumin ya kai zuwa ga idan sau yace za ya shafa ne daidai ta hannunta da fuskarta Allahu ta'ala a'lam amma dai wada mafi rinjaye shine ko namiji ko mace ta hannu da fuska kadai ciki da waje da fuska kadai za a shafa an gama wannan shine kuma ba dan koyi ba saboda abinda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda isnadi ne wanda yake mai rauni hadisin Imam Tabari wannan Imam Tabrani ya kawo shi yake cewa lokacin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama namijin da zai mutu a cikin mata macen da za ta mutu a cikin maza kuma babu wani muharramin sa a tare da su Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yammama wala yughassala yace za a yi musu taimama amma dai ba za a wanke su ba sai dai hadisi ne wanda yake mai rauni da kai wanda daga cikin malamai wanda ko daga cikin wanda suke rawaito hadisin wanda an riga ya an da'afa su idan aka gansu a cikin isnadi ba kamar karba hadisin su da kai Abi Hatim da kai Makhul da sauran su yake cewa illa anna li kulli wahidin min az-zawjayn qaslu sahiba yace sai dai an ba da dama ga mata ta wanke mijinta miji ya wanke matar shi ai can yace maka idan cikin maza ne babu namiji idan cikin mata ne babu namiji babu hira a wanke shi haka mata babu mijinta babu kamata babu wani wanda yake muharramin ta ko haka mace cikin maza babu hira a wanke ta shine ya kawo maka istisna'i yake cewa sai dai da togaciya in dai da kai mijinta to wannan mijinta shine ya cancanta ya wanke ta kuma can baya mun karanta hadisin ummu wannan hadisi Asma'u bintu Umaysa wanda lokacin da take cewa ta wanke Abubakar Abubakar yayi wasiya idan ya mutu matar shi zata wanke shi Asma'u bintu Umaysa take cewa lokacin da miji na Abubakar ya rasu a matsayin shi na khalifa ni na shiga ni na wanke shi yanda ake yi wa gawa wanka haka ni na wanke mijina wannan wasiya ce wanda shi Abubakar ya yi wa matar shi Asma'u bintu Umaysa haka Aisha yarda Allah shi tabbata a gareta ta kawo hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi take cewa law istaqbaltu min al-amri mastadbartu ma ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama illa nisaa yake cewa da baya tana iya komawa gaba yace wallahi tallahi da matan manzo Allah da basu bari ba su Ali suka wanke Ali da Al-Abbas suka wanke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai da mu zan mu wanke shi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya dawo daga Baqi Aisha take cewa wa ra'sa ya kai tuna ya tsananin ciwon kai wanda yake damuna manzo Allah ya ce ni dai zan ce wa ra'sa yake cewa yanzu Aisha yanzu baki a yarda baki mutu ba in tayi in wanke ki ba in wanke ki in miki likawani in kai ki in binne ki da hannaye na ba tace kuma kana binne ni kuma ka dawo ka shiga daya cikin dakin da yan matanka ka ba ta yarda ba shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dalilin da yana nuna mana lalle mace tana iya wanke mijinta miji ma yana iya wanke wannan matar shi kamar yadda manzo Allah ya ce bi kayar da in wanke ki ba in miki likawani in kai ki in binne ki ba a wannan yana nuna maka lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle namiji yana iya wanke matar shi mata tana iya wanke mijinta haka Ali ibn Abi Talib lokacin da Allah ya yi wa Fatima rasuwa shi ya wanke matar shi wannan duka an ba da dama kuma wannan ba dan koyi ba saboda dama ma ita matar ka tana da hurumin ta kalla al'auranka haka kai ma kana da hurumin ka kalla al'auranta babu wani haramci tsakaninku kuma da zara an ce ka mutun a lokacin nan ma a matsayin matar ka take in dai ba wai ta gama maka ta kawo ba ta dai ta aure wani ta aure wani ba to in dai bata aure wani ba a gobe kiyama ma in dai Allah muku shiga gida aljanna a matsayin matar ka take za a hada ka tare da ita a matsayin matar ka wallahu ta'ala sai yake cewa kadhalika ummul walad haka bayan mace miji da mata haka ita ma uwadda tana iyawa ta wanke mai gidanta wace ce uwadda uwadda ita ce bai wadda wani zai so ta idan ya so ta sai yayi sadaka da ita da yayi sadaka da ita Allah kaddara suka samu karuwa tare da ita da zaran ta dauki ciki ta koma ummul walad ko ta aihu da dan ta koma ummul walad ummul walad dan wannan dan baban shi ne kuma da ne wanda yake intacci ba babawa ba yanzu zan ta ci alhurmar danta ita ba a sallame ta ba ba a ce mata daga yau tunda ta dauki da ba ta dauki dan mai gidanta ba yanzu ta koma iya ta koma intacca ba a za ta zauna a matsayin ta na mamallakiya na mijinta amma dai alhurmar danta za ta ci da zaran mijin wannan nata ko mai gidan nan nata Allah ya mai cikawa to wannan kuma yana mutuwa ana daukar ran shi ta koma iya ta ci albarkacin danta saboda baya yiwa danta ya gade ta danta ya gade ta ai in aka bar ta a matsayin baiwa ita ma gadar ta za a yi ko shi kuma wannan dan uban shi ko dan baban shi ne ka gani ko ai in aka tattara aka ce wannan ita ma abin gado ne dan za a bawa ko za a bawa ya yarda mu'ayyin shi ta koma abinda za a yi to daga zaran shi ya sanya shari'a ta kaddara daga zaran ta dauki da ta dauki ciki ko ta aihin mu mai gidanta da to yanzu ta koma ummul walad haramun ne ya saida ta in ya intar da ita ya intar da in ba ya intar da ita ba to wa yana mutuwa ta koma diya ba dan komai ba shari'a ta ce a he in ya mutu zai ta koma diya saboda da a ce in dai daga ta aihun zai ta koma diya takan yi mata hudu gare shi to ita kuma wannan ya za a yi da ita kuma yana bukatar ta shi sanya shari'a ta bashi dama a yanzu da hukuncin ta ya tashi daga baiwa cikakken baiwa yanzu diyar da uwadda sunanta ummul walad za a kiraye ta a kalkashin shari'a radda Allah maka cikawa to wannan ta koma diya kamar kowa to shine nan malai ya kawo yake cewa wa kadhalika ummul walad ma'a sayyidiha haka uwadda tare da mai gidanta in mai gidan nata Allah mai cikawa ita ma tana iyawa ta wanke mai gidanta yace wa shahidu idha mata fil ma'araka lam yughsal yake cewa kuma haka shahidi wanda aka ya huto jihadi aka fafata aka kashe shi ya mutuwa irin mutuwar shahada ko yayi mutuwar shahada idan ya mutu a fagen yaki lam yughsal shi ma ba a wanke shi ba a yi mai wanka na mutuwa kuma wannan haka dukkan malamai haka suka yi ijma'i dalilin hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lokacin da baba da Allah bai cikawa da wa'inda Allah musu cikawa a nan yakin Uhudu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni a binne su da jininsu da tuhahinsu wanda suke jikinsu kuma ba a musu wanka ba kuma ba a yi musu sallah ba shine ne yace wa lam yusalla alaihi kuma ba a yi wa shahidi sallah haka yanda Allah mai cikawa haka za a tahi abin ne shi amma dai duk da wasu daga cikin malumai suka ce wankan ne ba a yi mai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idfunuhum bi dima'ahum wa thiyabahum ku wanke su ku binne su da jininsu da tuharinsu wanda suka mutu da shi saboda za su tashi ranar tashin kiyama wannan jinin yana kamshin almiski nan malumai sun yi magana suka ce a idan ya kasance ya mutu a fagen yaƙin sallah wannan ai neman mai ceto ne ƙari ne akan abin da ya samu ana iya yi mai sallah kamar yanda wasu nasussuka suka zo akan tabbacin haka akwai hadisin Shaddad ya zo yake cewa wani mutumin karkara Allah mai cikawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi yaƙin Khaibar yake cewa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai sallah kuma Shaddad suka yi mai sallah suka yi wa wannan bawan Allah sallah kuma haka dazumin yi bayani akan lokacin bayan shekara 8 da binne mutanen da suka mutu a garin anan ma'arakat Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu sallah kaga wannan duka dalili ne wanda yake tabbatar maka lalle idan ya mutu shahidi idan ya mutu ana iya yi mai sallah wallahu ta'ala a'lam sai yake cewa wayan ha anhu alhadida waljulud, shi wannan shahidin wanda ya mutu war shahada a fagen yaki, za a cire mai duk wani karhi wanda yake cikin shi, da kai silke na karhi wanda suke yi. Yake cewa kuma waljulud haka da wata wanda suke yi, wanda kamar misalin kwantar balce, wannan dukan su za a cire mai, za a tsaraitar da su da shi. Yake cewa sannan sun mai zammaru, sannan a lullube shi da tuhashi wadda yake da ita. Misalin idan ya kasance ridai, izari da ridai ne gare shi, ko kuma yana da wata alkyabba, za a lullube shi a cikin wannan alkyabba. Yake cewa wa in kuffina bi ghayriha, idan kuma aka yi mai likawani da wani abu koma bayan tuhashi, yake cewa fala ba'sa, babu wani laifi akan haka. Wannan kuma tajridin su a hutar musu da duk wani karhe da wata wata da suke, wannan dalilin hadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, riwaya ta Imam Ahmad da Abu Dawud, ku wai ku binne su da jinin su da tuhanin su wanda suka mutu da shi. Haka kuma nan nade su. Wannan kuma babu wani wanda yayi sabani daga cikin malamai akan lalle tuhar da ya mutu da ita ake nan nade shi a sanya shi cikin kabarin shi, shi wannan wanda yayi mutuwar shahada. Amma da yake cewa in an mai likawani da wani abu koma bayan abin da yake jikin shi na daga tuhahi, yake cewa to babu wani laifi akan haka. Dalilin ya tabbatu, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa Hamza likawani da wata riga wadda al'uwar shi Safiya ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi wa dan uwanta likawani da ita. To ka gani, idan an nemo wani abu an mai likawani, babu wani laifi akan haka. Dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da haka. Sai dai wannan hukuncin, hukuncin wanda ya mutu ne a fagen yaki, amma dai wanda ya dauki hukuncin shahada, misalin mutumin da wata annoba ta kashe shi, kaga ai sunan shi shahidi, mutumin da wuta ta ci shi sunan shi shahidi, mutumin da ruwa ya ci shi sunan shi shahidi, matar da ta mutu da a cikin ta, ko matar da ta zo aihuwa ta mutu, sunan ta shahidiya. Haka da wanda katanga ta faɗo me da wa'ansu makamantansu, dukkan su za a kira yansu da shahidai. Sai dai hukuncin su ba hukuncin wancan ba wanda ya mutu a fagen yaki ba, shi wancan ba a mai sallah, ba a mai wanka, su kuma wannan sai an musu wanka an musu sallah. Sai dai wancan a wada mafi rinjaye sallah, idan an ga dama, idan da halin a yi musu, ko an ga dama a yi musu, ana iya musu. Amma dai su wa'innan wajibi ne sai an musu wanka, sai an musu sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ita ce faɗa wadda da yawa daga cikin ko malamai suka tayi akanta. Sai malamin yake cewa wal muhrimu yughsalu bima'in wa sidrin, wanda ya dawo ihrami, ya tafi aikin hajji ko aikin, ko yana aikin hajji ko aikin umara, Allah ya mai cikawa, yake cewa to wannan za a yi mai wanka da ruwa da magariya. Ganyen magariya idan aka kada shi ne yake bada wannan yake so, ko magariya idan aka kada za ta bada kunfa, kenan ka iya cewa da sabili. Shi wanda yake, wanda ya dau ihrami, wanda ma'aikacin ko wanda ya dau aikin hajji ko umara, ko niyyar aikin hajji da umara, idan Allah mai cikawa za a mai wanka da ruwa da sabili. Yace wala yulbasu mukhitan, ba za a sanya mai ba tuha ba wanda aka dumka ta ba, kaya irin wanda muke dumkawa, ko kuma a dauko zawati yanda wanda za a dumka a yi mai riga da wando, ko a yi, ko ba a yi wa wanda ya mutu yana dauke da ihrami. Saboda ana binne shi da izarin shi da ridain shi. Yace wala yuqarrabu tiban, ba a kusantar da turare zuwa ga wannan mamacin wanda ya mutu yana mai daukan niyya ko madaukin niyya aikin hajji ko umara. Yace wala yughatta ra'suhu, kuma ba a lullube kanshi, za a bude kanshi. Sai sanya idan ka zo zaka gani an jera gawawaki, zaka ga wata gawa an barta an bude kanta, to shi ma wannan dalili alama ce na lalle ya mutu yana mai talbiya, yana Allah labbaika Allahumma labbaika. Wannan ko ba don komai ba, dalilin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi, lokacin da wani Allah mai cikawa a falfajiya ta Arafa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa iksuluhu bima'in wa sidrin, ku wanke shi da ruwa da magariya, wa kaffinuhu fi sawbayhi, ku mai likawani da tuhayin shi guda biyu, shine izarin shi da ridain shi. Yace wala tu misuhu tiban, kada ku sanya mai turare, wala tu khamiru ra'sahu, kuma kada ku like kanshi, wala tu hannituhu, kada ku kawo nau'ika daban-daban daga turare ku sanya wa wannan mamacin. Saboda mi, fa inna Allah yab'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, saboda Allah zai tayar da shi da tashin kiyama, yanda ya mutu haka za a tayar da shi, yana mai talbiya, yana labbaika Allahumma labbaika. wannan shi ba ba karamin gata bane ba sai wanda Allah ya datar yake datar da shi da irin wannan mutuwa yanda ka mutun haka Allah zai tayar da kai sai ke cewa kuma wala yuqau sha'ruhu ba a yanke mai gashin shi shi wannan wanda ya mutu yana mai ihrami saboda ai yana daga cikin mahzuratul ihram abinda aka haramta lokacin da ka dau harama aikin hajji ko umara ka yanke gashin ka idan kai ka riga ka bata aikin ka kai abinda aka haramta maka sai kai fa fidyatun min siyamin aw sarqatin aw nusuk kuma wala yuqau zufru wala zufruhu haka hurcin shi ma ba a yankewa saboda kai a matsayinka ne mai ihrami baka da hurumin da zaka yanke akai hokka ko kuma ka yanke gashin ka wannan duka dalilai ne wanda suke tabbatar mana baya dacewa ayi haka yake cewa wa yustahabbu dafnu almayyit fi lahjih yake cewa ko mustahabbi ne a binne mamaci a cikin lahaju lahaju shine nau'ika guda biyu na kabari gare mu shine imma ya kasance lahadu ko shakku al-lahad shine wanda za a yi rami idan an yi rami bangaren shi na dama sai a kwarkware yanda za a iya sanya gawar sai a jera buraguna wannan shine yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ake kira da al-lahad ash-shaq shine abinda kuma muke yi a nan kasashen mu shine za a yi dan rami babba a tsakiyar shi sai a yi dan karami wanda za a sanya ka dan kadan inka abin ne ka a sanya maka za a sai a yi maka tabarma da ince abin ne a maida maka kasa to wannan shine nau'ika guda biyu na daga kabari wanda ake ginawa mamaci kidan nan mallam ya ida mana bayani akan wanka yanzu an yi da komai yanzu sai daukan mutum akai shi yanzu mallam duka ya takaita mana daukan akai rakiyar da kai rakiya daga inda aka dauko mutun zawa inda za a yi mai sallah daga inda aka dauke shi za a yi mai daga inda aka yi mai sallah zuwa ga makwantan shi to idan aka kawo ka kuma wannan shine mallam yace mustahabbi ne abin ne mutun a cikin lahadu saboda shine aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sahabban manzo Allah suka yi sabani to mi zan mu ba manzo Allah lahadu zan mu me ko kuma shakko za a yi me sai suka yi ittifaki a cikin kanun su suka ce to a garin Madina mutum biyu suke gina ramin kabari daya lahadu yake yi daya shakko yake yi yace to mun barwa Allah al'amarin a tura wa kowa ya tahi a hadi wa wa'annan mutanen ku zo ku yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabari ku gina me kabarin shi wanda ya riga yi zawa shi zamu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tura shi wanda yake lahadu sai ya riga yi zawa sai aka ce mai to lahadu tahi ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gina mai kabari a inda Allah ya mai cikawa shine nan dakin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lahadu shine yake cewa wannan shine mustahabbi a yi wa mamaci lahadu yake cewa sai dai lahadin matsalar shi ba kowace kasa take daukan shi ba wata kasar bai yiwa a yi shi wata kasar kuma kasa du inda rere yayi yawa to baya yiwa a yi lahadu sai wuri wanda yake kolaka ko kuma yana da ƙarfi shigawa mai ƙarfi a lokacin nan ne za a yi lahadu kidan shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha abinda ka samu abinda zaka iya shine kuma duk kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi sai dai wanda yake kamar yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a yi wa mamaci lahadu yace wa yunsabu alaihi al-labnu nasbat za a tsaye da buraguna tsaidawa idan an yi tunda ai karkarkarewa ne ake yi a tsakiya a sanya mamaci to idan an sanya sai a jera buraguna ko kuma a jera turulluka yanda za a mai da kasa a wuce lissahin wannan mamacin yace kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina tunanin lokacin namu ya ja za mu tsaya a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu yi kokarin mu gama littafin insha Allah abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun sai sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك